Wana mahalarta wannan zama wanda nake fata Allah ya tara mu haka wata ran a gidan aljanna. Da dukkanin waɗanda wannan sako ke kai gare su, da wanda bai kai gare su din ba, duk muna mana gaisuwar musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Rana ce yau ta Lahadi, kuma 19 yau ga watan ɗaya, watan Muharram, a cikin sabuwar shekara ta musulunci, shekara ta 1445. Yau barin manzon Allah Makka zuwa Madina hijira sallallahu alaihi wasallam, yau shekara 1444 da kwana 19. Saboda da biyar yanzu aka shiga biyar din aito misali. Amma duk da haka agun Allah ba a yi kwana ɗaya da rabi ba. Duk da haka, saboda ya faɗa a cikin sura 22, wa yasta'jilunaka bil azabi wa lan yukhlifa Allahu wa'dahu wa inna yawman 'inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'uddu. Kafirai suna so ya gaggauta musu azaba ya manzon Allah. Yace to ai Allah ba sa alƙawarin shi ba. Rana ɗaya a gun Ubangiji kamar shekara 1000 ne, mimma ta'uddun ana kullu safi. Kuma al-lisafin mu shekara 1440 da nawa nace 5, ba a kai kwana 1 da rabi ba gun Ubangiji. Tunda sai ka kai 1500 tukun kai kwana 1 da rabi, to ba kai ba. Hikimar wannan magana nuna maka komai na Allah sannu-sannu ne. Kiyama tana zuwa, ajali na zuwa, waɗanda ke ban ƙasa a yanzu a kwance, inda za ke ce ke ƙasa gaya min tunda da gawan farko zuwa yau nawa kika haɗe, da ka sha labari, inda kuma tana ba da labari, amma tsaya, lokacin na zuwa. Yau ma idan tuhaddisu akhbaraha, kiyama na za ta ba da labari, Allah an yi kaza a bayana, an gina masallaci a bayana, an bauta maka, wasu kuma sun sa'a maka a bayana, daga ciki har da wani iskan coshi LGBTQ+, tun abin ci gaba da yaduwa yake har da plus. To wannan shine maudu'in na dauka, za ku ce wani maudu'i ne na daban, dan ji shi akai karatun. Dazu mata kuma ne musu magana akan tarko guda 7 na shedan, wannan ma na shigo da shi, na dauka ko wannan sabon maudu'i ne na daban. To amma lamari mai hadari irin wannan ai ba a gajiya da maimaita shi, saboda lokacin da wani ya ji wani ai bai ji ba. To bayan Allah yawa ke gare mu, kuma shi abu mai hadari a ci gaba da fito da bannan abu din dan a kiyaye. Allah ka kiyaye mu. To wannan kenan, na faɗi kwanan wata, amma kwanan watan sai dace kuma da ranar nawa ne ga August, yau 6 ga watan Agusta 2023, wannan muka firkewa, amma ga sabuwar shekara ta musulunci ta shigo, ba kowa ma ya sani ba. Kuma ita ce tamu din, me dalili ya saboda albashi a wancan watan yake zuwa, a wannan yake zuwa, ba a wancan ba. Albashi saboda makircin baturen mulkin mallaka, kuma saboda mun ki mu nuna kishin namu din, naka sai naka. Gwamnatocinmu da muka ce mun fara shari'a arewa, ba gwamnan da in ya tashi jawabi karanta budget ko shekara sabon shekara ba mai ishara zuwa ga kalandar musulunci. Mu ma ɗaure-ɗauren aurenmu a cikin takardar gayyata yawanci an aje kalandar musulunci a gefe. To ba kai kishin naka ba, kafiri zai ma kishi ɗin. Ai Larabawa suna karin magana, suna cewa ma haka jildaka mithlu dhufrik ma haka jildaka mithlu dhufrik, yo ai ba abin da zai sosa maka fatarka mai kaikai sama da farcinka. Ko mata kace sosa min, bai dadin kake sosa da kanka ba, saboda Allah ya ce kayan halitta ne a cikin hannun, ashe kenan kishin namu dole ne. Muqaddima ta farko kenan. Muqaddima ta biyu, idan ka kalli wannan gini da mai girma shugaba ke ga mai shekara ɗaya kenan da kuka fara sallah, haka na koya daga abin da ya faɗa zan zuwa yau na kalli ginin, gini ya gini, hikima ta hikimanto, ƙwarewa an nuna ta a nan, kuma kuɗi mai ciwo, kuɗi maɗuɗu ya yi magana. Ta masu rada mai ba girin girin ba ta yi mai, an gane ko ba a yi ba tukun an dane ma bodari kai, in ji masu magana. Abinda nake nufi, gina masallaci daban, ɗorewarsa wajen tsafta da jan hankali da ilmantar da addini da kiyaye haƙƙinsa, shi kuma daban. Ni kuma ina roƙo Allah sarkin baiwa da ya ba ku wannan zuciya na kashe dukiya mai yawa wajen gina mai ɗaki, ba kuma zai hana muku ƙarfin zuciya na tafiyar da shi ba. Allah ya sa haka. A wayi gari wannan masallaci mai suna Assalam, suna mai kyau ne muke nema? Assalam. Tahiyyatun fiha salam a aljanna, salamun qawlan min rabbir rahim, salamun alaikum tibtum. Kun yi zaɓi, gaisuwar mu kullum ita ce assalamu alaikum, fasallimu ala anfusikum tahiyyatun tabarak. To da haka yani shi suna ana so ka gama anan sunan ma a rayuwarka a aiwace. Masallacin assalam, na ce a wani masallaci ne wannan da aka faɗa, saboda ban san wurin ba, da na gina ce lalle ginin ya cancanci wannan suna. Sara da ina mamaitawa a dage a tsara sallah biyar a ciki, shugabanci ya tsaya tsayin daka a kare masallaci alfarmashi, kar kawo wasa. Ba za ka zo ka fara kiran sallah ba, ba a ce da kai ka yi ba, kana cikin lada ne, kar ku buɗe maka rambani ƙofa abadan, ko ka ja sallah waye saka. Akwai shugabanci, akwai structure, kar a bari baraɓaɓiya ta shigo. Idan ina da kuɗi da zan taimaka fitilan masallaci ta yi rauni, ka bi proper channel, samu jagorori, zan yi kaza, ku ba ni dama. Shi fa tsari, in baka bi shi ba daga nan sai a faɗa cikin tsari. Mun san tsari, akwai tsari, akwai tsari. Wasu kan ce tsariya, kun san tsariya? A ƙasar Hausa, lokacin da babu gado irin na Bono, dattawa kun san Bono, matasa yan ji buku sani, kun ce muke a gado na ƙasa a da, ɗan ramin nan da ake sa wuta ka bar raje ka yi ta bacci har kana min shari, to shi ne tsari, ko tsariya. To in ba ka yi tsari ba sai ka faɗa tsari, kuma a tsare ka, kuma kai tsuru tsuru. Hausa ce kuma harshenmu ne, misali. To haka wannan muqaddima ce na uku. Muqaddima ce kafin zuwa ga mas'alar, ni'ima ce babba Allah ya hore maka wannan dukiya kai wannan aiki. To ita kuma ni'ima, in Allah ya maka yana son ka gode, domin ya faɗa a sura mai lamba 14 a cikin Qur'ani, suratu Ibrahim aya ta 7, yace wa idh ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. In kuka gode min zan ƙara muku, in kuka yi butulci bakin kaza kika goge, to azabata mai tsanani ce. Allah ba za maka butulci ba, sam kuma rashin gode ma Allah sai bude kofa shedan ya maka dariya. ido ka gode ma Allah kan ni'imar ido in kana son ka san ni'imar ido tambayi makaho kafa da kake tattakawa in kana ka san ni'imarta tambayi gurgu in kana ka san ni'imar harshe ka furta magana a fahimce ka tambayi bebe kenan ko kurma bebe in kana son ka san ni'imar kunne ayi magana ka ji to kurma fa shi yasa yace ku gode min in ba haka ba a da cikin sura mai lamba 14 na fada aya ta 20 Allah ya gaya mana shedan zai hudu ba a jahannama a'udhu billah hudu bannan kuma zai ma masu abo gori ne yace wama kana li alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima min qablu surat ibrahim ayat 20 shedan zai ce a kun ganni ne a duniya na sa igiya na ja ku ne ba ni da iko akan ku na kira ku ne kuka bi ni wasu wasu ne mu kuka bi ni kun ganni ne to fala talumuni walumu anfusakum kar ku zarge ni ku zargi kanku la ilaha illallah ba shi kan ce Allah ya kiyashe mu da dariyar maki muqaddima ya halke nan a mataki uku kai tsaye ba kai sunkuye ba sai shi mawdu'in wana wai shi LGBT to amma da Hausa jiya na gaya muku nace sunan mawdu'in shine me wanda suka halci karatun jiya kuna iya tunawa saboda kun manta daga cikin na'am me nace jiya barakallahu fikum ahsantum sauka daga fitra tushen fitina wannan topic na LGBTQI+ haka na sa mai suna jiya sauka daga fitra tushen fitina to amma da yake shine dai har yau mawdu'in sai in sake refreshing din asalin sunan in ce kauce matafarki fadawa kogin bala'i a duk sako ɗaya ne ai amma kafin haka Allah ya faɗi sifofi na waɗanda ya kira su da suna ibadur rahman Allah ya ce akwai wasu bayi na musamman Allah ya ce da su bayina ne haka ya kira su ibadur rahman ya ambaci sifofi ɗaiɗai 14 a cikin sura ta 25 tun daga aya ta 63 har zuwa ta 70 cikin sifofin yace wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa afama ibadur rahman ba sa shirka ba sa kisan kai akan me ba sa zina wanda yi wannan yalqa afama zai ga mu da bala'i mara karewa Allah ka kare mu haje ce wala yaznun ba sa zina to wannan duniya mai cike da yawan canje-canje mai cike da bala'o'i da yawa hadisi na cewa babu zamani da zai zo face na baya ya fi wanda ya wuce sharri har ku gamu da Allah la ilaha illallah kuma na gaya muku ji hadithin ibnu maja hadisi tabbatacce hadisin dan umar radiyallahu anhu annabi ya ce ya ma'asharal muhajirin sallallahu alaihi wasallam ya ku waɗanda kuka yi hijira daga makka zuwa madina sai ce khisalun khamsun inibtulitum bihinna wa nazalna bikum wa a'udhu billahi an tudrikuhun yace akwai bala'o'i guda biyar in aka jarrabe ku da su in kuka rayu kuka gansu kai ina roƙo kada ma Allah ya sa ku ga lokacin hadis Abu Biyar ne ya faɗi wannan magana fiye da shekara 1440 yace ya ku masu hijira suka ce na mu ya rasulullah to ku ji daga baki sai ya ambace su abu na farko da yace mai ce yace lam tadhhar al fahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha illa fashafihim al awja'u allati lam takun fi aslafihim a wata riwaya the lafazi is slightly different amma sabo daya ne yace da zaran al fahsha ta yadu zina luwati madigo canza halitta wurgi da jinsi duk ba shi ne wannan shigantaka LGBT kaza 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 ba yace to in ya faru har ana bayyanawa a fili har ana kafafa to Allah zai jefo wa al'umma cututtukan da kakanninsu ba su san su ba to ai tun kafin akai ga wannan LGBT da zina ta yi yawa ta yadu sai Allah ya jefi al'umma da cututtuka da ake kira STD sexually transmitted diseases an samu gonorrhea an samu syphilis an samu herpes an samu kanwa uwar game AIDS menene AIDS wai cuta da ke karya garkuwar jiki acquired immune deficiency syndrome mu ko muka ce Allah's inevitable destruction of the sinners ita ma za ta baka AIDS oh yeah in ka fassara acquired sun ce Allah's inevitable eye destruction deficiency sinners ma'anar kenan akai ta mutuwa har ta kai aure ana ma jin tsoro a yau aje ai genotype aje auna kaza kaza a san yaya ango lafiya dai amarya lafiya dai kakannin ba su yi aure ba an yi wannan binciken ne to me yasa me su bala'i ya zo to zina ana tallata ta ana ma kafafa sai ka iske karuwa a siyasar zamani ta samu kudin da bawan Allah na kike bai samu ba auya yana faro Allah ya dauke ta kai ta haji kuma fasika ce fasiki ne tantiri amma kana neman miliyan 50 na gina masallaci ya gagara ita kuma tana da 500 million half a billion baya faruwa ina faruwa masu fasadin luwati astaghfirullah kaga suna da mutunci to kai in kana da hankali kai ka san tafiya ce tafiya duniya abin da ya rage dan dago-dago ne kawai dai ce wallahi kun ga rana ta kusa faduwa yace to ba abin da ya rage muku a duniya illa abin da ya rage mu ita wannan ranar a to ai kana da hankali kuwa iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar sura 54 aya ta farko kenan kiyama ta taho tun daga wata ya dare gidaje kun san me ya faru ku karanta tafsirin malamai ibn kathir al-qurtubi ash-shawkani yani al-mas'ud cewa kafirin makka suka ce da manzon Allah in kai annabin Allah ne da gaske a'udhu billah ga wata ga yama Allah naka watan ya fado ya dare gida biyu mu imani da kai in ne za ku ce me zai hana mu yadda ku kai annabi ya roki Allah suka ce wallahi muna zaune sai ga watan ya Allah ne ya fada ya ce wan shaqqal qamar wata ya dare kai ka taba ganin dutsen nan a makka jabalu abi qabaisin Allah ya kasu kan boye saboda gurin fitinan mutane suka ce ai yayi me ya kamata su yi su kuma me ya kamata amma wal kafiruna humu zalimun kafire su ne azzalim suka ce to abinda za a yi ƴan uwan mu sun je kasuwanci a Yemen ko Sham ka bari in suka zo in sun ga haka ya faru to za mu yi imani wannan ya saba ma sharadin ku na farko. Malam ɗan uwan sanadawa suka ce ya ahla makka hal ra'aytum ma ra'ayna min al-ajr, kun ga abin da muka gani kuwa? Ai muna wajen kasuwanci sai muka ga duhu wata dare, me ya kamata? Sai suka ce me sihrun mustamir, kai sihirin Muhammadu ya ci dogon zangowa har can ma ya kai. Ina alƙawarin ku ya jama'a? Ito kafiri kafiri ne. Yo kare bai haushi ba, so kake guda to kun gane Hausa? Me kike tsammanin kare yi? Eh haushi in ya guda labari ya canza. Oh ya, abinda nake nufi kafiri kafiri kenan. To da haka wannan zamani mai saba ta juyatta zinan mata zama ƙawayenci a yau, an shigo da sabon salo, sai suka sauka daga ainihin fitra, abinda ake ce ma fitra, tsarin da Allah ya gina kowa a kai. Ka ɗauki misali shakar iska, ka ɗauki oxygen, ka ba da carbon dioxide respiratory system, yaya Allah ya tsara abun? Da baki shi ya fi ko da hanci? In kaga koma da baki to babu lafiya. To fitrar Ubangiji kenan shine kai ta hanci. In kace likita toshe min hanci da baki zan yi, ka ɗebo rigima, saboda ka sauka daga ainihin tsarin da Allah ta'ala yi, ita ce fitra. Ina baku misali ne kawai. Sai kace kai ka gaji ido ya dinga kallo a gaba, likita zo ka min surgery a cire idon a mayar tsakiyanka, saboda an ci gaba. Na'am, an ci gaba, ka sauka daga tsari. Ina baku misali. Sai ka ce ka gaji da tafiya da ƙafa, sai kace ka ringa tafiya da hannu. Tsarin da mahalicci yayi, in kace ka sauka matsa, to haka ainihin ɗa namiji yana da bukatu da ake kira organic needs. Dole sai ka ci. Oh, dole annabawa sun ci. Dole sai ka yi barci, in ba ka ba sai ka hau ka ci. Waj'alna nawmakum subata. Na'am, dole ka yi magana sai in kana da matsala ne. Haka dole ka sauke bukatar sha'awa irin ta jima'i. Wannan halitta ce daga Ubangiji. To da Allah ya halicci tsarin sai an biya bukatar jima'i, ce to ga yanda nake so, ta hanyar aure kawai na yadda. Sam, babu wata hanya. Dan adam sai ce a'a, ina da ci gaba na waye, ƙauyanci ne wancan, ba ma namiji da mace ba, namijin ma da namijin a tafi zuwa. Aha, shedan sai ya buga ƙafa ya yi murna, ya ce bukata ta biya, jahannama ba ni kadai ba ne. Abin da ya nuna ke mutanen annabi Lut suka yi, Allah ya dirkake su ne, wal mu'tafikatu bil khati'a, daga su aka yi, aka cicciɓar da su. Har ma abota ilimi na cewa a garin da mutanen annabi Lut suka rayu, Sodom an Amura, Sodom an Gomera, wannan garin kusa da River Jordan akwai kogi mai suna da Dead Sea. Dead Sea shine al-bahr al-mayyit. Me yasa aka ce da shi Dead Sea? Me yasa zama dead? Allahu alam. Suka ce dan wurin yana da makwabtaka da masu aikin luwa. Karka ce aikin Lutu, Lutu sunan annabi ne, kuskure ne, sai dai ka ce luwa, a'udhu billah. Har suka ce ƙauyawan wurin sukan ji daga lokaci zuwa lokaci su ji cundum cundum a teku. Suka ce ma'abota luwatsi ne tun daga duniya, Allah ke wurgi da gawansu a wurin jahannamin, sai aje a wannan wurin. La ilaha illallah. Waɗannan da suke tallan wannan tsiyar, su kake koyi da su? Su kake sha'awar su? Tsarin suke burge ka? Yo me ke ga ƙuda bare roman ƙuda? Shi kansa ƙuda guda nake, balanta na farfe sun shi. Yo me kurkunu zai ci in ya kama ƙafar sauro? ba bata lokaci bane kashe sauro da bindiga? Bindiga? Ka harbi sauro? Ba ka da aikin yi kina shi? Ya kamata a kai ka psychiatric attention. Aina. ‘Yan uwa masu daraja, me za ka yi rancen mutane? Batattu halakakku? Addininsu sun canza. Sun canza a taura, kar ka sha da hagu. Sha da hagu ba sunna ba ne, sha da dama barakallahu fiku. Annabi ya hana ci ko sha da hagu. Yana daga cikin abin da muke yi. And it's wrong. Sun canza a taura? Sun canza linjila? Qur'ani sai zama gagarabado ya kasa canzuwa dan haka suka ce bari mu baje haushi mu ci gaba da kona shi ya kuka iya samaniya in ka isa yi mata kaki mana yi ma samaniya kaki suka ce mai samaniya kaki zai bata fuskarsa to waɗannan mutane almajiran iblis so suke dole dole sai abin da suke so a duniyan nan za a yi daga ciki su taho da wannan tsiyata ko da kazanta da kwatami rayuwa irin ta LGBT L na nufin madigo lesbianism G na nufin gayness rayuwar ƴan gay suka ce ku daina ce da su homosexuality kuma da shi gay menene LGB bisexual nika ce bi abu biyu hermaphrodite a wata kalmar sai me T transsexual ko transgender sabon suna ne wannan amma tsallake ga sunan Q queer America suka ce queer mutanen English suka ce queer wanda shi kuma wato kamar rumfa ne a takeice ba mamashi awar bayani akan su saboda kazantar ita amma ilimi ne kai bayanin ga kazanta to shi hancinka ka gudu dan kana da Qur'ani kana da Annabi Muhammad kana da wato thakafa irin taka to munufarsu kenan to kuma laifi ne al'amari na banna ya yadu mutane su ja baki su yi shiru latubayyinunnahu linnasi wala taktumunahu wallahi sai kun yi bayani kar ku koye wanda zai gane zai gane wanda ba zai gane ba lasta alaihim bi musaytir tana son nuna mana wannan rayuwa ta barna sauka daga fitra ne sauka daga hanyar Allah ne saba matsari ne ba abinda Allah zai haramta maka sai ya bude maka halacci a ɗaya bangaren da ya haramta riba hata buga kasuwanci ba wa ahallallahu albay'a wa harrama arriba da Allah ya ce kar a ci riba masu cin riba za su tashi daga kabari kamar masu farfadiya ne alladhina yaquluna arriba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba azwa qarshi baqara aya 175 Allah ya haramta riba masu ci za su tashi kamar suna da farfadiya ne to da ya haramta wannan kasuwanci ka ƙara kasuwanci ne yanzu a Abuja hanyar kasuwa da yawa ka je Dubai ka je kasuwanci da Allah ya haramta zina kuma kana da sha'awa to ka je ka yi aure mana fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thalatha wa ruba' ku auri abin da ranku ya yi muku sukari ko zuma bibbiyu uku uku hurhudu in kuma kana cikin yan boko a mu sai ɗaya kawai ba ma shirka wai shirka shine kalmanci da ka ji shirka in a different definition kai dan adam da rigima yake khalas yi aure mana ka biya bukatarka kuma ka samu lada da ya haramta maka mushe ka duk ka cinye ragunan Abuja ne wanda aka yanka aka ce kenan ba a kulle maka wata kofa sai an bude maka wata hatta cinikin na cryptocurrency da ake ta magana irin su bitcoin da ethereum da sauransu misali ka san me shari'a tace kafin ka fada kai plunging din kanka cikin rikici na'am to da Allah ya haramta kaza me halatta maka ba kafirin makka in suka je dawafi sukan yi dawafi ai amma tsirara wa makana salatuhum inda albayt illa muka'an wa tasdiya fito da tafiya ka suke tsirara kuma talbiya su ita ce labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika lak illa sharikan huwa lak tamliku ma malak wannan ba irin talbiya mu bane misali Allah labbaika baka da abokin tare sai gunkin nan kwaya daya ya Allah ai dama naka ne da abin da ya mallaka Allah ya ce la sai an canza maka in sha'awar ka ji kida kake wallahi in dai kana da life in dai kana kan fitra ka sauri makarancin Qur'ani da murya golden voice ya fi daɗi so million saboda ka ji waka amma inda imani idan ku imani ya gamu da sankara sai ka ji kafi son waka saboda Qur'ani ɗan uwa masu albarka wannan harka ta daɗe da kunno kai cikin al'umma tun zamanin annabi Lot suka sauka daga halitta annabi Lot zai ce ha'ula'i banati ga ƴaƴana mata ku je ku aure su mana suka ce wa innaka la ta'lam ma nurid ai ka san me muke bukata ba ruwanmu da mata maza muke so a'udzu billah dan adam ya sauka Allah ya ce wannan mummunan aiki naku babu wani dan adam da ya riga ku da yin shi kuma su ne na farko da suka fara wannan aiki na ainihin wannan mummunan aiki to bature saboda ya gyara ma mugun abu suna sai ya gyara mai suna da ana cewa homosexuality suka ce la ku daina sunan shi gay ko ba haka ba haka lesbianism suka da shi friendship association friendship abota ita kanta zina aka gyara mata suna love making ba mu san mu faɗe su amma dan mu sani yana faruwa dan ku san mun sani mun karanta mu san me ke faruwa kanmu ba cikin tulu yake ba muna da basira kan littafin mu da kuma abin da suke kai ka san sharri ba dan kai sharri ba dan ka guje mai yace alimtu sharra la lisharri walakin litawqihi ومن لا يعلم الشر من الناس يقع فيه اتكن بخاري ده مسلم حديث انس انس سينا cewa لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن او روايه لا يزني العبد متفق عليه والله باب wanda zai zina yasa tsiraici a inda bai halatta ba alhali imani na zuciya imanin ficewa yake ka ganin jinsi namiji da mace ke to ballan sana kuma ce jinsi daya homo a'udhu billah abinda ake cewa heterosexuality ya bambanta da homosexuality kalmar ba ta da dadin ji ma hetero abu daban ba haka bane homo fa daya misali in ka ce Nigeria is heterogeneous society Nigeria misali not homo homogeneity babu shi ko arewa mu da ake cewa ɗaya ce wanda na cewa arewa ba ɗayan bace da take ada zamanin Sardauna da in kaga ɗan za ga shiga shi 1962 Tafawa Balewa ya kai ziyara America to ga inda suka yi mai an nuna min hoton wata ran abin New York City sun nuna min hoton suka ce malam ga hoton tsohon prime minister din ku Tafawa Balewa malam da babban riga da rawani kuma Allah suna girmama shi kai ko sai ka sa necktie ka wani tabke wuyanka kana wani turanci kamar zakara saboda you want to belong to cigaba da sabana ana kawai cigaba da sa necktie ɗinka Allah ba da sa amma abinda nake cewa kayan aro ba ya rufe katara in ya rufe ku ƙara sa mana o Abuja babu Hausa ko la ilaha illallah kayan aro ba ya rufe katara, in ya rufe, to ina so in gaya muku, bari mu faɗi wata magana. Duk mutum sai ya tara abu biyar, yana so ya kare matsayin shi, sai ka kare salsalarka. Ni dan wani jikan wani ne, wanda ba shi da salsala a zina ka haife shi, an gama da shi, ko da ba laifin shi bane ko. Na biyu, sai ka tsare yaranka. Kar mu zo city mu mance da yaranmu. Hausa ku rike ta idan ta haife mu, Fulatanci ka rike da kyau, in Yamurunci ma ka rike, Allah ne ya baka. Wannan yana daga cikin means of identity naka duk inda ka je. Na uku, tarihinka ka rike shi. Ina ka haife ka, ina kai karatu, resume ko biodata ɗinka ko CV ɗinka, yani ka tsare shi. Kar ka bari ɓanna ta keta ce a ce a tarihinsa ya taɓa sata. Magana ta lalace. A tarihin shi, a'udhu billah, an same shi, a'udhu billah, da fyaɗe ga mata. Misali da ke bara, Allah ka tsare misali. A dacen mashayi ne, saboda abin zai ci gaba da bin mutum ne. Misa na shigo da wannan yare, ka tsare shi. Na nawa kenan? Na huɗu, ka tsare al'adarka mai kyau. Da inda ka je, alfakhari da shiganka mana. Matar ina yawo a Makka da babban riga, sai wani ce, yaya na ce shigar ƙasa ta kenan? Yeah. It's my national costume. Azayi sha'abi ce, masha Allah, na ce, na masha Allah. Mai laifin, in ma kana cikin masu ɗaura zani ne, ɗaura zani, al'ada ka ce babu laifi. Ko tar na je Bangladesh, Dhaka, ran juma'a muka je sallah, sai na ga liman akan membari da zani, na ce, oh Allah mai halitta. Dole na sun koyar da kai, da zama shi faɗa ne? Zani ni ba zan ɗaura ba. So abinda nake cewa, yare, sannan na biyar, ka tsara addininka. In ka tsara na biyar, duk hudun ma Allah zai tsare maka su. Mu sake dawowa kan maganar LGBT, har da ma I, intersexual, waɗannan ƙazantar gaba ɗaya an taho da su ne saboda hanyoyi guda biyar da suke bi. Hanya ta farko da sunan ƴancin ɗan adam. Jiya na gaya muku yanda musulunci ke da shika-shikai guda biyar, su ma suna da shika-shikai biyar na the new world order. Sai dan baka bincike ne. Littafin da wancan matar Dr. Wacece, ku tuna min namance sunanta, matar tsohon ambassador na America a Majalisar Ɗinkin Duniya, mai suna Civil Democratic Islam, wanda kamfanin RAN suka ɗauki nauyin bugawa, ai ta fito da bayani cewa wanda America za ki yaƙa waɗanda suka rike asalin musuluncin da annabinsu ya kawo. Aha! Amma wanda suka kauce hanya, ɗayansu ya ce aljihunsa ma akwai Allah, akwai sufai da ke faɗin wannan magana ɗin. Aina! Ko a zagi sahaban annabi, to ku rike waɗannan mutane. Kai ɗin nan idan ka rike haƙiƙanin musulunci, to barazana ce wai kai a gare su. Sauraka, abinda nake cewa a nan, tsare waɗannan abubuwa. Suka ce sabon tsarin duniya yana da shika-shikai guda biyar. In kuna son ku tabbatar da manufarku da aƙidarku, to ta hanyoyi biyar ne. Ku fito ma duniya da cewa ƴancin ɗan adam. To babu kalmar da take cin kasuwa irin wannan kuma yau. Human rights. Larabawa suka ce mai huququl insan. Faransa suka ce mai droit de l'homme, droit de l'homme, droit de l'homme. ƴancin ɗan adam. Saboda idan wani fito yanzu ya ce shi a'udhu billah zai ma kwana da tinkiya ne, sai ce ƴancin shi ne. Ba ku isa ku hana shi ba. Yana da ƴanci. A'a, ƙarƙashin wannan ne wato jaridan nan ta Faransa, Charlie Hebdo, kun san ta, ta zagi annabin mu. Kuma cikin shugabannin Niger na baya haka suke da Faransa, bakar azzaluma, munafuka, barauniya. yawan kace sata ma su ai da ƙarfi suke kwace dukiyar kasashen abin in kana son ka san wannan ka tafi Arlit ni naje Arlit naje Kobenak inda suke da uranium abin ne a kar har karkashin kasan na tafi suka ce mallan sai ka sa riga ta musamman nace zan sa sai da muka yi tafiya a ƙasa kamar kabari kusan rabin kilomita ko kilomita daya da da mutuwa ta zo da sai abin ne ba cikin misali arziki ne abin ne faransa ke mining kuma ta ba wato Allahu akbar ta ba Niger bai fi kusan 20% ba bakar azzalum muguwa duk haka suka yi to sun ƙara mulkin mallakan bai ishe su ba arzikin kuma sai an wawashe kalisar Leopold na ainihin Belgium nawa ya kashe a Congo kun san tarihi sama da ainihin miliyan goma na mutanen Congo saboda gold da ke Congo waɗannan su ne wayayyu su ne masu cika mulkin mallaka da suka yi mana bisa wani dalili sun kashe mana ainihin sarakunan sarkin Kano Alu kabarinsa na ina ne yanzu misali yana Lokoja ina suka kai sarki a Tahiro 1904 in bambance ba a Burmi kusa da Gombe ko Zurmi ne ko Burmi ku karanta tarihin kuma na sai ku baro a zaga muku wani Mongo Park Wilberforce su suka hana slavery ƙarya ne slavery was no longer lucrative it outlived its capacity ba shi da amfani ne kwanashi na je Cape Coast a Ghana har Elmina Castle na je suka nuna min the point of no return suka ce nan ɗakin aka tara Obama da je kaga kafiri ne sai da ya kuka daga abin da ya faru su ne suka dawo yanzu ta hanyar imperialism cultural imperialism daga ciki ku sauka daga addininku ga wani abin talasunan shi LGBT ko ku yadda ko mu hana muku taimako mu karya ku da ƙarfin cinto ba kunya to kuma sai ka samu ƴan majalisa wawaye wasu marasa imani wasu saboda siyasa a Najeriya ta kasu gida biyar kila sai amma ba na son ba ku zama so detailed amma ku sani akwai siyasa irin ta koko da kosai an je neman kuɗi ne kawai kuma ita tafi yawa a ƙasar nan haka ne muna kiranta MPP materialistic political participation karkace na kafa jam'iyyar siyasa ne a masallacin Assalam sunan da MPP bayani kawai nake yi aga kuma PPP positive political participation da gaske aka shiga to yawanci babu irin ta a Najeriya to akwai waɗanda kuɗi ne ke kai su akwai waɗanda kuma suke shiga ne tora su ga abin da za ku yi a ce yes sir sai zo da kudiri majalisar ƙasa ta ce ya zama doka ba ku ba auren da ƴaƴa in ba su kai shekara 18 ba kuma sai ku yarda da suka so kawo mana wannan shigantaka a Kano muka ce wallahi ba zai yi ba a kul Mr. Speaker suka ce mallam ai muna nan ba zai yi ba kuma magana ke tada magana bari muku wani tsallan baɗaki wasu shugabanni a Afirka ɗin nan ko da dai ba musulmi ba ne amma sun yi abin yabo Ruto na Kenya a yanzu ai yana watsa musu ƙasa a fuska Yoweri Kaguta Museveni ai kaga ɗan tawaye ne amma ya zama alƙaƙai yana watsa musu ƙasa Paul Kagame no nonsense kana bukatan wannan ko shi Jonathan Goodluck a zamaninsa ai an kawo hari ai kun san da wannan bai yiwu ba majalisar ƙasa ta ce wallahi ba za a kawo nan ba muna gode muku kan wannan aiki da kuka yi sai an kare mana matsayi kalli dai mutum kamar tsohon shugaban Zimbabwe marigayiya sunan shi ne tsohon nan Mugabe kalli abin da ya gaya ma ainihin Obama Obama da ya ɓatan basira ya je ƙasarsa ta Kenya ya ji amsar da Odinga ya gaya mai Raila ko ina je Uhuru Kenyatta ne bazan sale to haka fitaccen masanin nan dan Kenya PLO Lumumba misali da irin su mallema na EFF dake waɗannan ba musulmi bane ita ma an mutune abin kirki wa idza qultum fa'dilu wala yajrimannakum shan qala Allah ta'dilu wa aqrabu littaqwa Abdullahi dan Fodiyo don ga balaraban Hausa Allah ji kan maza yace wa fi batili wal haqu maqbulun wa in min jahili wala yata'u alimun fi batili ba'a bin malami akan barna kowaye shi ka huja akar makalla wal haqu maqbulun wa in min jahili ita gaskiya ko jahili ya fada sai a karbe ta professor na lissafi yayi furfura akan mathematics sai shi jama'a being a professor na so in gaya muku 10 plus 10 is 100 yaya za ku karba professor ne fa ba za ku karba professor din gaba ta mana ba za ku karba professor sai mu ce professor ko farfesu a dai wannan magana din sai ga yaron da bai taba zuwa makaranta bai ce a 19 da 20 ne za ku karba gashi kuma jahili ne ashe ita gaskiya ba romu da kalakka ko shekarunka ko iliminka in ka aje shi gefe abinda nake cewa in wasu ba mu ba suka faɗi gaskiya sai mu ɗauka to ina nufin waɗannan mutane sun tunkari tura wannan gadaga ko juyin mulkin da ake ta yi a Mali a Guinea Bissau a ina ne ɗayan kuma Burkina Faso ai ba a son banna ai ita banna ba ta maganin banna ita amma a lokaci guda su suna gaya muku mutanen da suka kawo wannan abin ne kun sani ga kuma tarihinsu hannunsu caɓe-caɓe yake da jini inda sun kasa gan mutane a bar musuluncin to kula da ta musuluncin a mafarkinsu ta hanyar shigo da awa baki irin waɗannan abubuwa 87 suwa suka kashe ainihin samara wancan mutumin Thomas Sankara suwaye suwaye ba faransa ba ce ta hannun abokin shi kamfari suwa suka tankabar da mutane irin su Ahmad Sekou Toure na Guinea 58 bayan ta suwa suka yi juyin mulki ga irin su Nkrumah misali ba musulmi ba ne suwa suka taɓa murtala suwa suka kai sarki Faisal na Saudi Arabia suwa suka kai irin Che Guevara na'am da sauransu misali so suka ɗaura Mandela shekaru iri-iri ina son gaya muku ko da dai ba musulmi ba ne ita amma sun tsaya aƙalla sun tsare sun ce addininsu ya na yanzu ka ɗauki 'yan Roman Catholic suna matuƙar gaba da wannan ja'irci ɗin har jiya ɗayanku yana cewa to malam me zai sa malaman musulunci da na kirista su haɗu su yaƙi wannan ɓanna ɗin ce wallah gwamnati ta tsara mana an ba ma ki ai na ji gwamnati kwamitin gwamnatin Kano bara na national meeting interreligious and I was the chairman kuma sun nayi bayani na ce we need to have what I call LTLT learning to live together zama tare to waɗannan mutane su suka kawo wannan mummunan alkaba'i ta hanyoyi guda biyar kar ku mance gaban da nake magana ƴancin ɗan adam ce ai ƴanci ne har akwai musulmin da suke ba da fassarar ƴanci a ma'ana mai muni misali ni daga Kano in na ce da wani me yasa coci ke yaɗuwa a gari na a Kano misali ba nake ba har a Kano kana da unguwa da ake kira wai no man's land wai ba kasar kowa ba ce a gidana a ino ka kana da no man's land kana ba washe a ce no man's land to ya sai a Kano Abuja arewa take amma su ake cin amfanin Abuja misali sai mutum ce da to ai malam suna da ƴanci su ma ƴan ƙasa ne na ce ban ƙi ba amma ka je can na tasu ƙasar ka ce kai ma kana da ƴanci kai ma ɗan ƙasa ne je ka faɗa mana zai yiwu ko kai kifin rija ne ba ka yawo to mun zaga mun ga abin da ya faru Allah ji kan mai mataba sarkin Kano Ado yau shekara ka bin 15 tunda da barin shi duniya yau shekara nawa kenan tara ke haka ne 2014 66 2014 ran juma'a Allah ya jikai shi to shekaru kamar 15 zan ba ku misali ne kawai sai aka samu wani sarki daga wata karamar hukuma ana kiranta Ihiala a jihar Anambra na tsammani yanzu akwai Enugu state ko akwai Anambra state mai headquarter a Awka ita ce Anambra sarkin wani Eze ne Eze Sabiru sai ya roƙi masa jagoranci zuwa go sarki saboda ya gina masallaci a taimake shi masallacin ko ya rushe yana buƙatar a sake gyara masallaci aka je kuma Allah ji kan sarki ya ba da taimakon miliyan 1 a jigar ta hannuna aka turo kudin na shita da committee muka bar Kano muka je gari muka rubuta rahoto muka maida mai a lokacin ga abin da ya faru muka danka masa abin da aka bauta nace to gari ne amfani da wannan damar naje in ga ƴan uwana musulmi mazauna binnin Awka nan na sha mamaki naje gun sarkin Hausawa magana tayi magana sai ce malam ni in ban mance ba hatta kakana anan aka haife shi kinan kaga ba ma baban shi ba balan sana azu abici amma sun hana ni takin kasa daya in yi gini sun ce ni bako ne nace to kai mai cewa suna da yanci ƴan Najeriya ne dauki wannan magana ka je ka gaya musu a can ni kuma na ganawa a gidan in ka san Kano misali Cotford a sani na ada akwai gidan sarkin Ibo to ashe abin da nake cewa waɗancan da suka kawai LGBT don karanta fi da nisa sosai abu biyar suke amfani da shi shine ƴancin ɗan adam ƙarƙashin ƴancin ne hannace wasu suke murɗa manan ƴancin sai na bada misalin abin da ya faru don ita magana kullum kana buƙatar ka bada practical example don magana ta ƙara fitowa kun fahimce ni kun fahimce ni ta turawa am I communicating am I kuna fahimta ta da kyau ɗaya kenan na biyu maganar ƴanci kuma maganar ƴancin ɗan adam ɗin nan suna nufin wanda ke harkar yaɗa luwaɗi yana da ƴanci wanda ya riƙe aure da mutunci ba shi da ƴanci kidahome ne abinda suke nufi ke a sa ma ka ji kawai kai wani ba kawai ne ma misali kai aure matar ka tafi ta kowa ya ganta yawa kai ya waye maganar hijabi kai ya waye wallahi bari in gaya muku akwai wani yaro cikin ɗalibaina ne mota yake tuƙa taxi cab a New York yake cewa da ni malam haka za mu ɗauki passenger rannan ya ɗauki a uzubillah mata masu lesbianism 'yan maɗigo a motar shi kuma suka fara iskancin a mota ya ce malam haka na zura ido ban isa musu magana sai su kira 911 sai kira 'yan sanda a kama ni saboda ƙasar 'yanci ne aha ɗaya kuma mutumin ainihin Gambia ne ya shigo ga ɗanshi na kallon fina-finai na banza ya dake shi sai kira 'yan sanda sai aka kama shi aka ce yaron ma an kwace shi ya zama ɗan gwamnatin America don za ka ɓata shi to na ɗauka ɓacin ne nake son na kubutar da shi daga gare shi ka gama ganin ɓatawa an canza ta to abin da suke bukata fa kenan fa to yaya waɗannan mutane sai zama wannan ƙazantar taso wannan kwabar wannan kwaribin ake so a shigo mana da su kuma suka ce daga cikin wannan ƴanci abu na farko kenan ko na biyu ta hanyar ilmantar da mutane saboda hanyar ilmantar da mutane kaga yaro abu ne mai sauki ka je yana ja-in-ja da baban shi ya ce baba ba haka ticha ya gaya mana ana samun haka ko a'a ni ba haka ticha ya ce ba kuskure yake ya ce a ticha ga yanda ya ce sai suka bance ashe ticha yana da tasiri to su shigo da harkar wannan zinace-zinace ta hanyar curriculum an fara shigo da sex education ai ilimi ne ai wayar da kai ne kuma su bude makarantu kuna kai ƴaƴanku ko a kira shi civil education ko suna mai kama da haka littattafan biology a zana tsarecin ɗa namiji da tsarecin ƴa mace a ce to malam menene ai ilimi ne a hankali sai shigo da wancan da sunan me a bashi ilimi yanzu abin da suke yi kuma ma shine wato shaguna na tailoli sai ya zo da mutum-mutumin mace tsirara kun san me nake nufi a bakin shaguna tsiraici abin da muna ganin shi ne a kudu ya shigo mana arewa yanzu kuma jama'a ta yi shiru da haka ake cinmu da yaƙi kowa sai kawar da kai ina ruwana ina ruwanka latubayyinunnahu linnasi wala taktumunahu sai kun yi bayani ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسى من علي cikin sura mai lamba 8 kaga maganar ƴancin dan adam da kuma ta hanyar ilimi biyukin na uku ta hanyar demokratiya democracy kowa dole sai ya bi tsarin demokratiya demo mutun kraten ko kratos mulki ai kalma ce ta kasar Greece misali shugaban America Abraham Lincoln shugaban 16 da yake cewa wai gwamnatin mutane daga mutane dan mutane ƙarya ne mu a Qur'ani Allah ce qulillahumma malikal mulk tutul mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل سوره ال عمران ايه 27 شي زوال بكاي كينن كاغا تاني الديمقراطيه ساتي ينشي ني كما اتنا ده علاقه ده مغنى ينشي ديموكراسي زامي ابون ده مكا غداما ديمقراطيه انا ده تصاري غدا نوا guda uku sai kun yi jam'iyyu da yawa da yake kuma ku dinga zabe lokaci periodic elections sannan kuma kujerar mulkin gaba shekara hudu zangon farko shekara to akwai wannan hanyoyin nan suke bi na hudu ta hanyar doka sace an kafa doka ɗan LGBT a Najeriya a ba su ƴanci a daina kyamunsu dokar ƙasa ce in ka samu ƴan majalisan da suka yarda to mun kaɗe shi yasa abu ne muhimmi tsakanin ƴan majalisanmu da malamai a dinga samun sinaji a haɗu to an zaɓe ku to ya kamata ku musulmi ne ku kiyaye addininku ku kiyaye mutuncinku ya zama dole na fata an gane ko na nawa kenan ban sani ko kuna bi na ba na biyar tattalin arziki mara ƙarfi a raunana na kuɗinku dole ku zama talakawa yanzu dala sai ka ba da naira wani ce da ni 880 a baka dala kwaya ɗaya kuɗin ya zama yayi ba za su kuma taɓa amincewa ta maro ba kuɗin saboda idan ba mai da kai talaka mai roƙo ba ta ya za ka bi su Larabawa suna karin magana jawwi'i kalbak yatba'ak jawwi'i kalbak ashan yatba'ak kan yunwa ta karanka dole bi ka biyar kenan na shida ta hanyar media kafofi din nan CNN tana da kirari tana kiranta we change your world view saboda lokaci ƴan uwa hadari kenan ga ciwo ina mafita tsoron Allah na biyu sa ido akan yaya na uku toshe kafa ta banna na hudu yawaita lakcoci kan irin wannan fasadi din na biyar masu mulki su ce ba mu yadda ba lakum dinukum waliyad din na shida ku sa ido kan abin da kuke gani ayanku suke kallo a television na bakwai ku sa ido kan ainihin waiwai da kuke sai mai ayanku na tara ku sa ido a kan tsawaye ƙawayen ƴaƴanku mata da abokanansu na goma wace makaranta kuke kai ƴaƴanku dan Allah zai tambaye ku a cikin suratul tahrim 666 Allah ya ce ne o anfusukum ahlikum nar. That marks the end of the Hausa part of my presentation. Quickly, time factor, even though, brief translation of what I have said previously. My topic of discussion and of focus centered on a topic, very, very mind-boggling topic of discussion, known as LGBT, a misnomer. LGBT, a misnomer. A catastrophic misnomer. L stands for lesbianism, G, gay, B, bisexual, T, transsexual, and the end of it. It is even filthy. My talk discussion talks about there are people who are bent on destroying the moral fabric of society by means of, you know, making you change from your morally sound way of living to follow them. If you don't do it, you are looked at as backward, retrogressive. You don't understand. That makes the basis of a presentation. And I have said, they try to make sure this aberration, this satanically inspired aberrational reality is maintained through talking about human rights, rule of law, self-serving economic system, media, okay, educational system. By the time the parent became of lackadaisical behavior, definitely you become a failure. The Quran 16 verse Allah says, O anfusakum alaykum nara, preserve yourself and your family from going to the hellfire. On a final note, how do we all preserve ourselves against this satanic way of living? Number one, fear of Allah. You don't have anything to be given. Fear of Allah. Fear Allah. Halas. In tattaqu la yaj'al lakum furqana. That is number one. Number two, keep watchful eyes on your kids. Oh yeah. Believe you me. You have to know the company your kid keep. The white man says, tell me who your friends are and I'm going to tell you who you are. So I abokananka na gaya maka waye. That is number two. Number three, control what you watch and see on the TV screen. Oh yeah. The iman can easily be stolen. Exactly. Believe you me, money to be stolen is not as dangerous as the iman stolen. Am I talking? Am I communicating? Am I? That is very important. And. Constantly talking about this is very important. Because what is oft repeated is oft assimilated. It's a rule. Finally, we have to be praying to Allah constantly. Read Quran on daily basis. Adhkar, the lighten is, read it, it's okay. Maintain Qiyamul Layl, people are sleeping. Stand up and pray to Allah the Almighty. Pray to Him. Remember the death. Death, D-E-A-T-H. Because your life is between D-O-B and D-O-D. Oh yeah. Life is between D-O-B, the date of birth, and D-O-D, the date of death. That is how life goes. And you are going to be taken away by D-D-D, dropping down dead. Or G-D-D, going down dead. This marks the end of my presentation briefly, albeit asking Allah the Almighty to rectify our iman. Where we have gone wrong, O Allah, make us strengthened, make our iman strength, resilient against any dirty and filthy infiltration. Do you say Amin? Amin Ya Rabbal Alameen. Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun. Wa Salamun Ala Al-Mursaleen. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله rufe mana da cewa duk mutum kwanakin sa biyar ne duk mutum da ka ganshi kwanakin shi biyar ne kawai malamai sun faɗi kwanakin nan da cewa yawmun mashhud wa yawmun maw'ud wa yawmun mawdud wa yawmun mamdud duk mutum kwanakin shi biyar ne akwai rana mafqud wanda ta riga ta wuce mafqudun mashhudun maw'udun sannan mamdud ranar da ta wuce ita ce jiya ita ce mafqud ta tafi da komai naka in alkhairi ta tafi Allah ka samu daji in sharri an dai rubuta an aje sai rahama daga ubangiji sai kuma yawmun mashhud rana halattacciya kamar yanzu kenan ita ce take rikidewa ta zama yawmun mafqud biyu kenan sai yawmun mawrud mai zuwa mafqudun mashhudun mawrudun sai kuma rana ta hudu yawmun maw'ud ran da aka alƙawarin zuwa ranar mutuwa la ilaha illallah sai rana ta biyar yawmun mamdud biyar ne mafqudun mashhudun mawrudun maw'udun mamdud to waɗannan kwanaki kowa da su yake tafiya mafqud na faɗa ta wuce mashhud yanzu mashhud ne ita ke rikidewa ta zamanto mafqud ta tafi mawrud mai zuwa bata zo ba tukun minti ɗaya nan ga mawrud ne kar ka jira ta yanzu ne naka abu ne mai sauki ba minti a ce ka tafi na tafi kun tafi kwata a ran tafiya ke a daga ka sama iyali ta yi kuka wani ka tafi shikenan ya tafi ke ma kin tafi mu haɗu a darul salam to wani rana tana tsorata sai kuma yawmun mamdud rana mai faɗi ba ta da yankewa to ku ci amfanin yawmun mafqudun mashhudun mawrudun maw'udun mamdudun guda biyar bai salati ga annabi اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت عنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وقنا شر يا رب العالمين نسألك اللهم إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشئا وبطنا صابرا وتوبة نصوحا قبل الموت ومغفرة بعد الموت ونصيبا وافرا من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من علينا بالهداية وارحمنا إذا سرنا إلى القبور يا أرحم الراحمين اللهم نسألك إيمانا صادقا ونسألك التوكل عليك في كل حين وفي كل وقت يا رب العالمين اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا من هو على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.